Ladies and gentlemen,
jama'a maza da mata,
you're welcome to the album.
Muna marabtan ku zuwa ga wannan fefe
of my man,
na mutubina,
my nigga.
Okay. To maniru na,
my brother,
da uwana,
Ice Prince,
dan sarki kankanin Nigeria.
Title,
mai lakabi,
The Fire of Zamani.
Wutan generation?
No, I said fire of zamani.
Yamana to ai fire, it is wuta. Generation kuma it is zamani. Kariga kache zamani, ni I will say generation.
Okay, yeah, I get. So, catch the fire.
Ukukama wuta!
I say, catch the fire!
I go fire, sabi sakama wuta ba mekeshi wa mujizua.